masu cewa lallaba bi a hankali ba za mu lallaba ba 280 za mu tafi mun yi full light haka za mu shiga kwala
Kurga ya miki kan nan nawa akwai chemistry a cikin su sosai Aisha fantastic
Prince production
Wai dan muna waka da Hausa suke kin su ba mu visa amma sun manta da cewa Allah ne ke bada dama in Allah yayi maka baiwa sakon ka zabi ta ko babu visa duka yaye yana da ruhi wuya za ku hana shi ya girma in an hada Hausa da Turanci are daya ne kar ko Musa idan kai zaki da kowanne ashe zulubi za a baka da kowanne harshe kai magana da kowanne za a jika dan idan aka fassara Hausa har a ce na maza su fahimta Hausa vibes daga nan arewa mun zo mun yi full light ba mai tarewa yaro mun ce hi duka sai ku ce you are welcome sounds nice wani sauti mai sati Hausa vibes Hausa 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 ni ba fula ta ni ne
ina fada za ku gane
mi habdi mi daji sare
mi dana ki har wata ki nani
to mi umma ki min e bimbi
mi fuda windu ki kude maube
ben yarda ki nani
jori da bi dan Musa mai
a arewa muna da waka ku duba irin su Musa Akila mi kasa su kasa galeri kalmayu mun fi arena Hausa vibe all over international muke cire murya to yanzu kan mun jire kunya in ba ku son wakan Hausa ku koma
Hausa vibes daga nan arewa mun zo mun yi full light ba mai tarewa yaro mun ce hi duka sai ku ce you are welcome sounds nice wani sauti mai sati
Hausa vibes Hausa 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 vibes Hausa 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 vibes Hausa 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 vibes Hausa Hausa Hausa
Hausa Hausa Hausa Hausa Hausa Hausa